quiet breeze, a gentle breeze, watch it ebb and flow. A wind at ease and leaves like these, let it all blow home. A smile from you is all I need, believe me, I have tried. So call my name and let my wings bring me to your side. A quiet breeze, a gentle breeze, never led astray. Take my heart and make it yours forever and a day.
Da 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 da